ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baroti ka tambayiwa, ku zama tambaya nike da, ku zama tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a kasar Ghana suna nuna hazaka sosai a fannin sana'a da neman abin kai, sai dai sun bayyana cewa sun dandana kudinsu a shekara da ta gabata. Wakiliyarmu Hawwa Abdul Karim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin kasar za ta iya dauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Sai matan da suka hada da ƴan kasuwa Hannatu Mahmud da Sumayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa
yanzu mata suna son makeup, dinki, fashion, dinki kenan, fashion, aha. Isa inda aka yaka bude irin babban wuri haka, an zuba machines, kwai kwararru, aka a samu employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai, so ka samu kai ma, you should keep yourself busy, because in kai ka koyi wannan abu, in kai ka pass out, kai kuma ka je ka bude shago, ka employ wani
ayyuka dai kamar makeup
haka, ga dinki
ka sunan dai,
maybe government ma ya ce ya sase, maybe in machines ne, in brushes and makeup ne, the massive thing so ne, you'd have to maybe pay something small, ka zo ka koyo, in kai ma ka pass, ka je ka bude shago, kai ma ka kawo wani, so wannan kadan kadan ma ya help a lot, ya bai irin yawon banza, ana bin maza ana kwana da su, don ka samu wani abu kadan ka zo kana
ko kuma san da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta da wuce $10 $20 $50 ya da ai gwamnati ce ma fa musu
ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in form of loan da ba interest, an interest free loan, bai ba interest free loan, which means ba interest
kan ba wani riba
kudin nan dai da a baka kai aiki da shi, wani kuma an ya ba shi so in a form of kayan da suke sayarwa, misali suna sayar da kayan shinkafa, mai, kayan konko, an ya ba su wannan kaya, sai a ba su yanda da su suna biyan shi in daga in daily ne, in weekly ne, saboda a karfafa jallin ya zauna. Aha, kuma ya kamata a waye ma mata kansu, because kana zama abin da kake tunani, in ne shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba, aka bar mata su san kaman they are capable of everything, sun iya su yi komai da suke son su yi, in suka tashi suka saya sun iya su yi, shi ne a inganta musu iliminsu. Aha, school ya zama balle Ghana, it's about reading nesa ba introduce aikin hannu kuma cikin school, saboda ko dinkin yau na iya yin dinkin button because of one course da na yi a JHS, yeah, isa in ka develop, inda na develop interest, ayo dinkin nake yi, isa
a kan sakin ka kusu na adult kusu su na
buka introduce wani don kaman JHS ma suna wani abu kaman
vocational studies
haka, home economics,
home economics
da DDC nan kaman for maza ne carpenter da shi
ma ta ma wayan suna yi. But I think in my GSS, muche ki in general arts school science, akwai wani vocation chiki. Ache, akwai wani abudeda.
So that will help you continue from JHS.
Just to SS. Kaya yi kama in chede da ka yi home accounts.
Kwa wani zate ka yi wani nampa kwa wala access. No, it should cut
across. Cut across. It's a koki science, ma maybe dole ne ki koyi wani abu kama pedicure, manicure. Go ache ki koyi wani abu beauty, wana anything about beauty.
Aikin offices ko ina ya choke.
Ya choke.
Without protocol baka samu
aiki. Baka, yeah.
Isa ala izin gana school, kaya angoda muka enda ki meat pie. Cake. Kaya irin wannan pastries din nan. Ka ka in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba.
Ka
ka ka ka table kai
meat pie. Ko sai da sayarwa ma.
Abinci ne an sai.
a daily bread.
I don't know. She ya kamata kai and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce pressure
to kuma matan da ke cikin sana'an da kansu mafa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
taxes na kake mu we are dying
duba just yoshi ranan Monday na je su kai airport duty duty as at 2020 major clerk higher airport customs 150 cedis 450 500 cedis baka biya baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something yayi too much
we can go yes
yayi too much
first we can go kai
fa eh riba
riba wani riba na is not up to 80 cedis
girl you see don't make because I'm going to do cashy 150
riba kai kenan fa
amma kudin duty na daga biya yafi kudin rigan ma
It's
if I am about business of mine are very difficult.
But so Charlie, we need come on $10. Keep your regan number Charlie $50.
Cool. $50. Come on, $10. Taxi. Amanda could be a shipping the clearance. Yeah, okay, $30. Which is very bad.
It's a car said the car and kissing. Bama duka ne kina kawo wa dai kare ba. It's a couldn't ya choke. Sannan in ba ki take care da kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai it's a car zo kaga sama aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like couldn't da kake sawa ba shi yake fitowa ba. Balle ma mu zo mu yi batun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing us.
Ba mu cin dollars Ghana.
Amma
ka jira ka shirye kaya. An ce maka dollar ya hau. Aba ina gaskiya nan ga. Ko kuma ya ce maka dollar ya hau. Kuma ga ringa ba dollar muke ci ba. Shi mai shi sai kamar tun da dai ka aika kayan nan from Chang. Ai da dollars kake shi mu ce ko ba mu muke yi ko bank transfer. Bank transfer nan kuma cedis muke aikawa. Don cedis muke cin garin ga ba dollars. Sai ya kamata su duba su yi wani abu. Airport suna kashin it's too much.
It's like kind of.
Ko shawara ta ku ba wa gwamnatin da matan ma duka
gwamnati tax in ya rage tax din like aiki mu ya yi mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it is tempting a fabi na take son kai abin da take yi amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun kai ta aiki da ba
wani nan maybe yana sadda rigan gariban shi mulke shi 50 cedis cire rigan abu ba ko abin ya fi 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba profit nan ko ya doki ya ce meanwhile maka kai wurin ba isa muna san ta suna yin certain things above our standards sheda ne mu
to wani shawara za ku ba wa mata
matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misuse ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kaya ka je kai kan ka je ka neme wurin dinki ka koyi dinki shi su ba wani kudi suke karwa ba amma inda ka ce lalle aikin office ka ga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai da sentin ba you've not met your target yet neme hanya Accra makwalla kin samu the same thing even if it is a replica ina nan great ki duba wanda kudin ki zai kai ki sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali nan kuma gami sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a kasar Kamaru muna godiya ta musamman ga wakilinmu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komai dan su ne ashe